When you score, you make the Celtics sing. Jada on the wing, Jada, Jada on the wing. Every time you're on the ball, we know there's gonna be a goal. Our superstar from Portugal. Da 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 da. When you score, you make the Celtics sing. Jada on the wing, Jada, Jada on the wing. Every time you're on the ball, we know there's gonna be a goal. Our superstar from Portugal. Da 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 da. When you score, you make the Celtics sing. Jada on the wing, Jada, Jada on the wing. Every time you're on the ball, we know there's gonna be a goal. A superstar from Portugal. When you score, you make the Celtics sing. Jada on the wing, Jada, Jada on the wing. Every time you're on the ball, we know there's gonna be a goal. Our superstar from Portugal. Da 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 da. When you score, you make the Celtics sing. Jada on the wing, Jada, Jada on the wing. Every time you're on the ball, we know there's gonna be a goal. Our superstar from Portugal. Da 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 da. When you score, you make the Celtics sing. Jada on the wing, Jada, Jada on the wing. Every time you're on the ball, we know there's gonna be a goal. A superstar from Portugal. When you score, you make the Celtics sing. Jada on the wing, Jada, Jada on the wing. Every time you're on the ball, we know there's gonna be a goal. A superstar from Portugal. Da 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 da